A ci gaba da wasannin da ake yi na cin kofin duniya World Cup na 'yan ƙasa da shekara 20 da haihuwa na shekara 2017 wanda yake gudana a ƙasar Koriya ta Kudu. A yau an fafata wasanni a matakin wasan zagaye na 16 round of 16 wato kihuwa ɗaya. Ga yadda sakamakon wasan ta kaya, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Portugal 'yan ƙasar shekara 20 ta yi wajen Rot da mai masaukin baki Koriya ta Kudu, inda ta lallasa Koriya da ƙwallaye 3-1. Venezuela kuwa ta samu nasarar zuwa zagayen wasan gaba, inda ta samu nasara akan Japan da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Gobe idan Allah ya kai mu, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Uruguay 'yan ƙasar shekara 20 za su fafata da Saudi Arabia, yayin da Ingila 'yan ƙasar shekara 20 za su fafata da Costa Rica. Zambia kuwa za su fafata ne da Germany 'yan ƙasar shekara 20. Za a buga dukkan wasannin da misalin ƙarfe 12 na rana agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. A ɓangaren saye da sayarwar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa, a yanzu haka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ke ƙasar Spain ta ba da sanarwar ɗaukar sabon mai horar da 'yan wasanta mai suna Ernesto Valverde, wanda ya maye gurbin Luis Enrique bayan kwantirakin Luis ya ƙare a ƙungiyar ta Barcelona a ƙarshen kakan wasan bana. Barcelona ne ta ƙare a mataki na biyu ne a ɓangaren La Liga na ƙasar Spain, inda ta samu nasarar lashe wasan King's Cup na ƙasar Spain ɗin, inda ta doke alibinsa ƙwallaye 3-1 a satin da ya wuce. Ita kuwa Borussia Dortmund na kasar Germany ta fi da sanarwar sallaman kocin ta mai suna Thomas, ɗan shekara 43 da aihuwa. Ƙungiyar ta Dortmund ta ƙare a mataki na uku a gasar Bundesliga na kasar Germany a bana. Shi kuwa mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal, Arsene Wenger, na shirin rattaba hannu ne na tsawon shekaru biyu a ƙungiyar ta Arsenal. Manchester United tana kan gaba wajen sayen ɗan wasan baya na Tottenham mai taka leda a ƙasar Ingila, Danny Rose, ɗan shekara 26. Arsenal ta ce za ta biya ɗan wasanta Alex Sanchez da Maxwell Ozil fam miliyan 30 a duk shekara a matsayin albashi, in har 'yan wasan sun amince za su ci gaba da zama a ƙungiyar ta Arsenal. 'Yan wasan dai suna barazanan barin ƙungiyarsu ta Arsenal ganin ƙungiyar ba za ta buga wasan zakarun nahiyar Turai na shekara 2017-18 mai zuwa ba. Huta lafiya.